To copy this tune for 50 naira, press 11.
Beautiful things are happening when the sun...
Hush.
Hello? Hello? Tomorrow morning they will slit. Na komi shi yanda abin nan sai ka ga yanda na ga musu a ran 18 jiya ya fita zagaya cikin gida din shi ya abin nan
shi kenan hankali na don kwanta kuma yau
wallahi ba wani abu ba mu ma muna ta mun ga ba social media dariya ba muke sai wallahi saka rasa ina ne wani su su wallahi wallahi
amma don fa
lafiya suke
to shi kenan
gace su
insha Allah
alright. Thank you.